This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama gwamman masu zanga-zanga a jiya Asabar, tare da harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar da suka yi yunkurin zuwa ofisoshin gwamnati da ke Abuja, babban birnin tarayyar kasar. A rana ta uku ta zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a kusan fadin kasar. A jihar Kano da ke arewacin Najeriya, an harba akalla mutum ɗaya a wuya kuma an garzaya da shi asibiti, a cewar wani da ya shaida lamarin. Mutane 13 ne dai aka kashe a ranar Alhamis a lokacin da zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali, a cewar kungiyar rajin kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International, wacce ta zargi 'yan sanda da yin amfani da harsasai akan masu zanga-zangar. A jiya Asabar, 'yan sandan kasar sun faɗi cewa mutane 7 ne suka mutu a zanga-zangar a cikin kwanaki 3, amma ba su ɗauki alhakin kisan ba. An kama kusan mutane 700 a yayin zanga-zangar. Bayan haka, jami'an tsaro tara sun jakata, a cewar sanarwar 'yan sandan. A jiya Asabar, masu zanga-zangar sun tattara a wani babban filin wasa da ke Abuja, amma 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa wajen wargaza su a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki akan wata babbar hanya zuwa tsakiyar birnin. Sojojin Isra'ila sun ce wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama a yankin yamma da kogin Jordan sun yi sanadin kisan mayakan Falasɗina tara, yayin da rikici ya sake barkewa a yankin da Isra'ila ta mamaye. Wani jami'in kasar Masar ya faɗa a jiya Asabar cewa wata tawagar Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Thomas Saad ta kai ziyara birnin Alƙahira don tattaunawa akan batun tsagaita wuta a yaƙin Gaza. Amurka ta buƙaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya yi amfani da wannan damar ya nemi a tsagaita wuta bayan kisan jagoran siyasar Hamas a Tehran, babban birnin Iran. A cikin Gaza, adadin waɗanda suka mutu a yaƙin da aka kwashe watanni 10 ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusan kaiwa 40,000. A jiya Asabar, sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun nutsar da wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku a yankin Sevastopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha. Sun kuma kai hari a wani filin jirgin sama da ke kudancin Rasha da kuma wasu cibiyoyin ajiyar mai a yankunan Belgorod, Kursk da Rostov. Babban hafsan sojan kasar ya ce harin da aka kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol ya kuma lalata na'urorin kariyar makamai masu linzami guda 4. Nan take da Rasha bata ce komai ba a game da harin na Sevastopol. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin tashe-tashen hankula a kan titunan biranen Birtaniya a jiya Asabar sun yi sanadin jakkata 'yan sanda da yawa, yayin da suka fuskanci tarzoma a rana ta hudu ta zanga-zanga biyu bayan kisan wasu yara mata 3 a arewa maso yammacin Ingila a farkon wannan makon. Tarzoma da ta kunshi ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna kyamar baki ta barke a garuruwa da birane da yawa a cikin 'yan kwanakin nan, bayan da wasu bayanan ƙarya suka karaɗe shafukan sada zumunta da ke cewa wanda ake zargi da kai harin da wuka a ranar Litinin ɗin da ta gabata a wani ajin koyawa yara rawa a birnin Southport baƙo ne mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama. 'Yan sanda sun ce matashin da ake zargi da aikata harin, mai suna Axel da Kubana, ɗan shekaru 17, a birnin Cardiff na ƙasar Wales aka haife shi. Amma duk da haka, ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kyamar baki da musulmai, lamarin da ya rikide ya koma tashin hankali da tarzoma. Na baya-bayan nan shine na birnin Sunderland da yammacin shekaran jiya Juma'a. 'yan sanda a Liverpool sun fada a jiya Asabar cewa an jakkata wasu jami'ai yayin da suka yi kokarin kwantar da tarzoma a tsakiyar birnin. An kashe akalla farar hula 37 yayin da wasu 212 suka jakkata a wata fashewa da ta auku a wani shahararren gidan cin abinci dake kusa da gabar teku a babban birnin Somalia da yammacin shekarun jiya Juma'a a cewar ministan lafiya na kasar, harin da gwamnatin kasar ta dora alhakinsa akan kungiyar mayakan Al-Shabab. Ministan Lafiya Alhaji ya fada a wani taron manema labarai cewa 11 daga cikin waɗanda suka jakkata a harin na Mogadishu suna cikin mawuyacin hali. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a kasar da ke nahiyar Afirka tun bayan wasu tagwayen har-haren bama-bamai da aka tada a kusa da wata kasuwa a cikin watan Oktoba shekarar 2022, inda mutane akalla 100 suka mutu, wasu 300 kuma suka jakkata. Bayan farar hular da aka kashe a gidan cin abincin, kakakin rundunar 'yan sandan kasar Abdi Fatah Aden ya ce an kashe soja daya a yayin harin. Daya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa yayin da jami'an tsaro suka kashe wasu uku. Aden dai ya ce an kama daya daga cikin maharan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke taɓo duk batutuwa da suka ci banci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta wajen haɗa kan al'umma, ganin yadda matasa a Najeriya suka yi amfani da kafofin sada zumunta a cikin watannin baya-bayan nan wajen yin kira ga 'yan uwansu a kusan dukkan sassan kasar su fito zanga-zangar lumana na nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin talauci, inda wasu ba sa ma iya cin abinci ko sau ɗaya a rana. Tun sama da watanni uku ne dubban matasan Najeriya a dandalin sada zumunta suka fara nuna aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana bacin ransu da tsadar rayuwa a kasar, wanda suke alakantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi, inda suke neman a dawo da tallafin don kawo sauki ga al'umma. Yanzu lokaci ya yi da za mu ji yadda matasan Najeriya ke kallon tasirin kafofin sada zumunta ga zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwar da ake ciki.
Suna Usman Abubakar Ibrahim. Waɗannan dandalin sada zumunta da aka yi amfani da su wajen kiraye-kiraye saboda mutane su fito wannan zanga-zanga ya nuna cewa wannan kafafen sada zumunta ya yi matukar bada gudunmawa wurin tattaro kan al'umma saboda a fito a yi zanga-zanga. Waɗannan dandalin sada zumunta kuma waɗanda suke kiraye-kirayen da waɗanda ake kira mafi yawancinsu matasa ne, saboda haka wannan abin yana nuna cewa waɗannan dandalin za a iya amfani da su saboda kiraye-kiraye ba don zanga-zanga kaɗai ba, kiraye-kiraye saboda abubuwan da zai amfani waɗannan matasan su karen kansu, kamar samun aikin yi, ƙara karatu da sana'u da damansu. Saboda haka wannan kira nake ga matasa, ya kamata mu fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta wato sun zo kuma ba tafiya za su yanzu ba, kuma suna da matukar ƙarfi, suna da matukar mahimmanci wajen kira zuwa daga komai ma, amma ya kamata matasa su fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta idan aka yi amfani da shi wurin kira zuwa ga abubuwan da zai amfani rayuwar matasan tunda su suka fi amfani da shi, gaskiya zai matukar ciyar da rayuwar mu matasa gaba.
To, bari mu ji daga bakin kwararriya akan bambanci tsakanin yin zanga-zanga a kasashen da suka ci gaba da waɗanda ke tasowa kamar Najeriya.
Sunana Dr. Hauwa Babura. To, rahoto dai a game da wannan abu da ke faruwa a Najeriya, wato zanga-zanga da ta fito, kamata ya ce zanga-zanga ce ta lumana, wanda zanga-zanga a zamanin nan da ake yi a kasashen da aka ci gaba tana tasiri wajen kawo canji, wajen kawo kulawar shugabanni akan matsalolin da ƴan ƙasa suke ciki shine ma'anan zanga-zanga ta Lumana. To kamar dai yanda muka sani su ma ƙasashen waje da suka fimu a komai a yanzu a da can su ma in an tashi zanga-zanga ana samun mutane bata gari da suke zuwa suna yin abubuwa marasa kyau fasa kantuna sace-sacen kayan gwamnati da kayan jama'a. To yanzu dai wannan zanga-zanga da aka yi a Najeriya mun samu matsaloli da yawa especially a jahohin mu na arewa mun ga inda aka rika farfasa kantunan mutane masu kananan kasuwanci da manyan kasuwanci hatta abubuwan gwamnati abin ya bakanta mun rai.
Na'am malama ya wuce wayar da kan matasa akan irin wannan yanayin da aka shiga a bisa kiran ayi zanga-zanga a social media.
Har abada muna ta yaki a kafofin sada zumunta na zamani don mu canja wa mutane tunanin su da ra'ayin su akan mu tashi tsaye ba ma Najeriya ba gaba ɗaya ɗan Afirka. A yanzu haka wannan rahoton da nake yi ina yin sa ne daga Rwanda. Na taho Rwanda ni ce mai Teach Africa Today. Duk abin da muke yi muna nuna wa ɗan Afirka mu tashi tsaye mu haɗa kai mu yada ɗabi'un mu na baya waɗanda ba sa tasiri mu ɗauki waɗanda za su taimake mu mu koya daga ƙasashen da aka ci gaba abin da ya musu da wanda bai musu ba kar mu ɗauka mu zuba. To yau mu ma gashi nan mun tsinci kanmu a cikin duhun jahilci zanga-zanga da ya kamata ta kama na ci gaba amma tana kama na ci baya. Da manya ya muke ginannukan mu da abubuwan mu na tasirin rayuwa ba su gama ginuwa ba yanzu ake abin bakin ciki akwai wani guri a Kano da aka gina shi gashi nan na kawo wato ingancin rayuwar yara an zuba millions a ciki an yi ginin nan lokaci ɗaya yanzu bata gari sun je sun ragargaza suka kona suka cinna wuta. To yanzu wannan wa suka yi wa asara ni a ra'ayina ba gwamnati ba ma suka yi wa asara mu kanmu jama'a suka yi wa asara.
Wani mataki kike ganin ya kamata a dauka a daidai wannan lokaci?
Ina so mu san yadda zamu mu kawo hanyoyin ci gaba da jajircewa canja wato tunanin dan adam. Wallahi wallahi in ba mun zo mun tashi tsaye da canja tunanin dan adam ba ko me aka kawo mana ba zai tasiri ba. Akwai bata gari suna nan tun daman kafin a fara zanga-zangan nan ni kaina sai da na fito ina ta jan hankali cewa duk wanda ya ga bata gari bai tsaye da su ba ba su hada kai sun yi wani abu aka ba. To da su da bata garin duk daya suke sai mun hada kai sosai sai mun koyi kishin kasa da kishin junan mu wannan abu ya mugun bata min rai ganin yanda suka janyo mana ci baya. To muna roƙon Allah ya kawo mana fahimta da ilimi ya haskaka mana gaban mu saboda mu san me ya dace da mu. Lokaci ya zo da ko ina abin ci gaba ake a duniya amma abin bakin ciki mu muke janyowa kanmu ci baya ba a mugun sarki sai da mugun bafada. Amma dai definitely in shugabannin mu suna da matsala to mu mabiya baya ƴan ƙasa mu ma muna da ita kamar yanda wannan zanga-zanga ta nuna. To Allah ubangiji ya kawo mana dauki.
To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da wani jagoran matasa ne fa fitakar ganin an kawo sauyi cikin al'umma tare da sauya tunanin shugabanni akan yadda suke kallon tasirin kafofin sada zumunta wanda zai fara da bayani akan tsare-tsaren da shafukan yanar gizo suka kawo a yanzu.
Sunana Ibrahim Hussein Abdulkarim. Lallai zamani ya canza lokaci ya juya kuma rayuwa dole za ta sauya. Allah ne ya albarkaci wannan zamani da irin wannan tsari na ita social media wanda zai taimaka ma al'umma su yi amfani da duk wani abu da suke da shi. Yanzu bugu da ƙari kuma gashi ne abin da ake kira AI wannan ya taimaka sosai da kuma irin algorithm inda ake sami shi a lokacin da suke sakin wayannan shafuffuka na yanar gizo kamar da TikTok da ita Facebook wanda mu arewa muka fi yawa akai. Alhamdulillah tun lokacin da naga sharhin malamai da kuma sharhin wayanda suke ganin su ne shugabanni na matasa sai naga sun samu abin da ake cewa disconnect babu wani jijituwa tsakanin su da kuma abin da ke faruwa a social media sai ne kamar duniya ce guda biyu. Ka sai in ka je ka duba irin skit din da suke yi da irin wayar da kai da suke yi da irin yadda suke tunza da kansu kan fitowa wannan zanga-zanga din sai naga malamai ba su fahimta ba su gani kan abun ba.
To ko zaka bada misali
idan ka je comment section nasu ka karanta akan duka shafukan sada zumunta din da muke da su za ka ga speed din da ake raba wayannan abubuwan yana da yawa amma dai sai naga kamar akwai abin da ake cewa social experiment na abubuwa wanda turawa sukan yi kafin su sake shi naga dubu mu samu damar yin wayannan abubuwan ba. To gaskiya na kirawo hankalin wasu da na sani suke kusa da gwamnati da kuma abokanan mu da na sani na ga musu na ce musu kuna magana abin da ake cewa realistic thinking ba kwa lura da abin da yake kasa nake ni fa ina shiga shafukan nan ina duba comment din yara ina duba sikitin yara yanzu idan ka bude shafi daya ka kalli maganar malami daya ta zanga-zanga to duk sauran shafukan da za su kawo maka da algorithm din su za su zo maka ne da irin wannan abin da ka kalla kai sakan biyar ko kai sakan goma kana kallo har kuma za su bika da wannan abin har akan Facebook ɗinka da sauran su kuma koda wayanka tana kashe inde kana da smartphone koda a kashe yake kake discussion ka kira kalmar zanga-zanga ko ka kira kalmar protest nan take duka sauran shafukan da za a kawo maka na sponsor da suke yi za ka ga suna mu'amalantar irin wannan abin da kai conversation ɗinka a kanshi
shin tsarin algorithm da ke kawo ababen da mutum ke kallo a social media yayi tasiri a irin fitowar zanga-zanga da aka gani kuma wani shawara zaka bayar
to sai zaman yaron da ya saba budewa kullun yazo tunda ya riga ya koma yana kallon wayannan shafukan sai zaman shafukan ne kawai suke zuwa musu to kuma suna share suna liking kuma suna yin abin da ake cewa live kan wayannan program din da kuma irin ganin cewa malamai da wayanda bai kamata su sa baki ba sun dame su kan abin da suke ganin lokacin su ne to akwai wannan abin da ake cewa yara suna da bijirewa to shine wannan suka kokari su bijire makan abubuwan da ake gaya musu samun da kansu abin da za a yi to ya kamata ne nan gaba mu yi amfani da wannan dama akwai shagunan gwamnati wanda kamar ake kiran shi National Orientation Agency wanda shine kamata yin mutane bayanannuka na abubuwan da gwamnati take ciki da abin da take son ta yi na samar da rayuwa ta yau wanda muna ganin akwai babban gidi tsakanin abin da gwamnati take son ta yi da kuma abin da ake gaya mutane da kuma abin da mutane suke ji a jikin su ke kawo mutane suka harzuka suka taso kan wannan to ina ba gwamnati shawara nan gaba ta yi amfani da cewa lalle akwai wayannan social media internet impact sosai ya kuma da za ta yi ta taimaka makanta wurin siyar da abubuwan da take son ta yi da inda ake son a samu ci gaba da kuma tsari da kuma samar da ƙasa mai zaman lafiya da lumana
to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkai mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa inda ya ce babbar alamar sa shine ciwon kai amma a wasu lokutan ko kuma mafi yawancin lokuta baya nuna alama wanda dalilin haka ne ake kiran irin wannan hawan jini da mai kisan farat daya ga mata masu juna biyu sai lokacin da aka diba wa shirin kuma yayin halinsa to a wannan makon likita zai ci gaba da yi mana bayani ne kan mata da suka fi hatsarin kamuwa da wannan matsala ta hawan jini a lokacin da mace ke dauke da juna biyu likita gare ka
da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'innan abun da lissafo na su gishiri magi onga da ajino wani su magace su barci gaba ki dai sun ace akan ce su rage sosai sai kuma ga wanda ba ta samun hutu shi ma wannan is one of the most important risk factor wanda kullun tana cikin aiki ko kuma ba ta samun isasshen bacci wanda ko kuma tana da ciki ne amma kuma zuwa office bai hana ta zuwa gurin aikin ta ba tana nan zuwa office tana nan zuwa koyarwa tana nan zuwa wato ainihin su biki tana nan zuwa wato ainihin fita da take yi ko kuma kasuwanci ta kuma tana ci gaba da kulawa da gida kamar da take yi da dole ne ya kasance mace tana da ciki musamman ma a zuwa ce gashi tana da yaya guda hudu a kasa yana da kyau a samu wata abokiyar aikin da za ta rage mata aikin da za ta samu bacci akalla awa 8 a rana zuwa awa 10 sai kuma na gaba wanda suke da sedentary lifestyle aka ce sedentary lifestyle sune wanda kwatkwata suna da ciki amma kuma kwatkwata ba sa samun dama suna yin exercise in ga ce exercise ba ana tunanin cewa mace mai ciki a ganta tana gudu ba a'a but rather ya kasance tana dan samun tafiya daga nan zuwa dan guri na akalla kamar a ce ko da 500 meters wato a ce tafiyan kamar miti 10 zuwa 15 ko da ma a so biyu a rana ya wadatar amma a zo a zo na cikin AC kasance mace ta ci nama ga coca cola ga wannan fanta ga wancan so ba a son ga mace mai ciki ta yi wa'innan musamman in ba ta motsa jiki shan coca cola da fanta ba matsala bane ta sha abinta in tana so sai dai yana da kyau ana dan motsa jiki yayin da aka sha wa'innan kayan kwalban ko kuma yayin da aka ci kayan dadi ko irin su shawarma irin su pizza irin su baga duk ba laifi amma ana motsa jiki dan wannan maikon da kuma abun da aka ci yana fita ta hanyoyi daban-daban
to likita shin menene ma illa ko kuma illolin irin wannan hawan jini ga mata masu juna biyu
daga cikin manyan illolin shi shine pre-eclampsia da kuma eclampsia zan yi bayani a gurguje akan wayannan guda biyun suna cikin manyan abubuwan da yake causing maternal death, wato mutuwa ga mahaifiya kenan da kuma abin da yake cikin ta. Dan yawanci akan same su ne yayin da injini ya hauye yawa sosai, haka sai zo ya fara causing girgiza, wani abu ya jijjiga wa shi convulsion kenan, sai ga mace an kawo ta fata cikin hayacin ta, tana ta zubar da yawu ta bakin ta, tana ta faduwa, ita kanta bata san halin da take ciki ba, har ta zo ya kasance wani sun ma sun ji ciwo a kafar su ne, a kan su ne, a cikin su ne, a kirjin su ne, kuma kuma abin da yake cikin nasu zai iya samu irin wannan matsala. To in ka ga mace a irin wannan situation din nan ba karami abin tausayi bane, kuma ba ko bane yake jawa illa jini ne in ya hau, to a wannan lokacin ne mu ko muke yin allurori masu zafi irin su magnesium sulfate dan ya taimaka gurin saukar da wannan hawan jinin, wani su za su gommace ga wanda an bar su da hawan jinin nasu, amma da an musu wannan allura, amma kuma wannan allura shine zalla mafita da zai taimaka ya rage irin wannan girgiza da ake samu. Sai kuma ka samu proteinuria, wato presence of protein a cikin fitsari kenan, wannan kuma ba a taba ganewa dole sai an dan dauki fitsari sai an yi gwaji a lokacin sai nuna 2 plus 3 plus tare da sauransu haka. Na biyu daga cikin illoli na wannan gestational hypertension din nan, in ba shawon kanshi ba aka samu preterm delivery. Preterm delivery shine yayin da aka haifi jariri ko kuma jaririya ba lokacin da ya kamata ba. So zai kasance cewa kenan a haife su bayan kwana 28 amma kafin bayan sati 28 afwan amma kafin sati 37, wato kenan za ta yi wa a haife su a sati 29, 30, 31, 32 dukkan su ana considered din su a matsayin preterm ne, ko da ma zuwa ce nauyin su ya kai 2.5 kg. Na gaba aka samu stillbirth. Stillbirth shine kasance a haifi jariri ko jaririya wanda ga su na full amma kun ba su dare, to wannan yana cikin manyan illoli na gestational hypertension. Haka ma kuma akan samu mutuwa ina ita kanta mahaifiyan ko kuma jaririn ko kuma da mahaifin da jaririn duka su a rasa su, wato ana so a ce miki gestational hypertension ba abun wasa bane, dan haka yayi wasa da shi to yawanci akan samu consequences na mutuwa.
To likita, shin idan jinin mace mai ciki ya hau, wani irin taimakon gaggawa ake bata domin ceto rayuwarta da na jaririn?
Daga cikin abubuwan da ake yi na cikin hanzari dan a shawo kan wannan matsala shine early cesarean section ko kuma immediate emergency cesarean section, wato a ja amma mace fita kenan irin wannan siya din nan, a cire wannan baby ko kuma wannan jaririn nan immediately. In aka zo a ce za a bata lokaci to za a iya rasa su gabaki daya. It's one of the best and the fastest option da ake da shi a kowane asibiti a duniya dan a tabbatar da cewa an cece ranta, an cece ran abin da yake cikin ta.
To likita, kamar wasu irin hanyoyi ake bi dan hana aukuwa ko kuma shawo kan irin wannan matsala ta hawan jini ga mace mai juna biyu?
Daga cikin manyan hanyoyin da ake bi dan a shawo kan wannan matsala, na farko dai shine yawan zuwa awo. Ga matan da suka kasance sun dauka ciki suna ganin burgewa ne, ba sa son zuwa asibiti, ba a ba su folic acid, ba a ba su fasalin, ko kuma ba sa shan magunguna, ko kuma ba a gwada su nauyin su ne, blood pressure din su ne, sugar su ne, tare da kuma lafiyan jaririn su, suna zauna a gida suna nan suna ta wato ainihin na gargajiya, to su sani cewa fa wannan ba wannan kuskure ne da yana iya causing din wannan gestational hypertension din. So yawan zuwa awo yana taimaka mana mu likitoci tare da midwives dan mu san menene matsalan ki, dan mu san kuma hanyoyin da zamu bi dan a shawo kan wannan matsalan tun ma kafin ya auku. Na biyu kuma, ga wanda suke da family history wanda ya kasance mahaifiyanta ne ko kuma sisterta, to ya kamata ya kasance cewa sun fara kiyaye abubuwan na lissafo a baya, su gishiri ne, magi ne, kayan zaki ne, kayan maiko ne, su guje shi, su ja baya da shi musamman in suka dauka ciki. Haka ma kuma yana da kyau suna bude idanun su da kyau gurin tabbatar da zuwa ko da a so ɗaya ne a sati biyu ana gwada blood pressure su. Ga wanda suke da wayo makan, sukan sayi shi wannan abun gwada blood pressure din, wato sphygmomanometer, sai suna gwadawa jiki a cikin gidansu, ko da ma bayan kwana hudu ne zuwa sati akalla, don su san menene lafiyar su da kuma abun da ya kamata su kiyaye. Cin goro yana da shi abun da ya kamata a ce an guje masa, tare da coffee, tare da kuma Lipton, musamman Lipton din da ya jin nan sosai, haka ba a so ga mace mai ciki. Haka ma kuma samun hutu abu ne wanda yake da matukar amfani, yawan shan ruwa mai tsafta, motsa jiki na dan kankanin lokaci, ko da minti 15 zuwa 20 a rana, musamman ko da safe ko irin da yamma, haka can a dan tafiya ne 500 meters zuwa 1 kilometer, amma kar ya wuce haka, kar a yi da sauri kuma balle a ce za a gudu. Haka ma kuma a guje wa dukkan abubuwa masu nauyi, tare da kuma shan magani na methaldopa ko kuma Altomate ga wanda suka samu hawan jinin. Amma in ya kasance cewa despite an yi haka still mace tana samun wannan hawan jinin bayan aihuwa da wata 1, wata 2, wata 3, to tabbas final complication complications din shine za ta iya samun high blood pressure wato hypertension kenan wato sai kaga jinin ta ya ci gaba da hawa wanda it will not be considered wato ba za a dauke shi a matsayin gestational hypertension ba but rather za a dauke shi a matsayin normal high blood pressure ne kamar yadda na sauran mutane yake kenan za ta na zuwa wata ko kuma bayan wata biyu ana bata wannan magungunan da aka saba bayarwa na su antihypertensives wato gina ta da ciki da bata da ciki da tana sharwa da bata sharwa haka za ta na zuwa ana bata wa'annan magungunan kun kenan daga ciki ne yasa ya ja mata hawan jinin kuma despite ta ego jinin still ya ci gaba da hawa to irin wannan dole ana zuwa asibiti Allah ubangiji ya samu dace
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi yafi magani a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku kasance lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.